Bayanai daga ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar sun ce wasu 'yan ta'addan da suka zo wasu a cikin motoci da dama wasu kuma a kan gwamman babura dauke da manyan makaman yaƙi sun yunkura kai hari a ƙauyen Danye na karkarar Anzuru sai dai suka ci karo da dakarun tsaron da ke girke a kewayen garin inda aka shafa lokaci mai tsawo ana ɓarin wuta. Sakamakon farko-farko na cewa sojan Nijar 11 sun rasu wasu tara sun yi ɓatan dabo yayin da ɗaya jikkata in ji sanarwar hukumomin tsaro wacce ta ƙara da cewa babbar turjiyar da suka fuskanta daga askarawan gwamnatin Nijar ta tilastawa 'yan ta'adda juyawa zuwa inda suka fito tare da kwashe gawakin mutanensu. Wannan al'amari na faruwa a wani lokacin da al'ummar Nijar ke shuyayen rasuwar wasu matasa kimanin 69 a wani dajin gundumar Bani Bangu, abinda wasu 'yan ƙasa ke cewa alamu ne da ke nuna girman matsalar tsaron da ake fama da ita a jihar Delaware.
Abu ya lalace su duk abubuwan da gwamnati ta yi kwanto da shi, wani barkan, wani wane ne, wani majalisar sojojin majalisar ɗinkin duniya, wallahi ba shi ba ne. Yankin ganin Delaware, in gwamnati na tashi tsaye, ta tashi tsaye da cinanta saboda ta samu ta kare yankin Delaware tun abin bai zama mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tun da bai yiwuwa a ce yau ana cikin makoki na kwana biyu kuma abin ya afku haka.
Nan Niger muna da sojoji sun samu formation su. Don ka in gwamnati ya ba su abun da ya kamata na san 'yan ta'addan nan za su iya suye eliminin su.
Suna masu cewa ya zama wajibi shugaban kasa ya dauki kwararren matakai.
Idan ma akwai zazzaga wadda ya kamata ya bisa kan harkar tsaro to ya kamata ya yi ta saboda a samu kasan nan ta kwana lahiya ta tashi lahiya. Saboda shi da hakin da ka rena shi ke tsune maka ido. Yau sai mu diba ga makwarda irin ga abubuwa. Wanda ana jibin ba komai bane yau ina ta kai su kullun kuka suke kenan mu tashi tsaye.
Shugaba Muhammad Bazoum wanda a farkon watan Satumba ya yi rangadi a karkarar Anzuru domin karfafawa jama'a gwiwa saboda tashin hankalin da suka yi fama da shi na shirin kai ziyara a gundumar Bani Bangu a karshen wannan mako domin jajantawa al'umma asarar rayukan gwamman mutanen da 'yan ta'adda suka hallaka a ranar 30 da ta gabata. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.